الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يوم من رانر لاربا شاتر قوة الربيع الأول ألب أري ترى ألب أري هدى ثلاثين دبقي talatin ga watan 12 shekara ta 2015 miladiya. Wannan shine karatun mu na karshe a batun intiqadi da muke wa littafin dalailul khairat wa shawariqul anwar fi dhikr as-salati 'ala an-nabi al-muqtar na Abu Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Jazari. Yanzu za mu shiga gaban ƙarshe. Akwai inda yake cewa a can gaban sahibul husni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi huwa qutubul jalalati wash-shamsun nubuwati wal-hadi ko menene wal-munqidh min al-jahalati. Zuwa ƙarshe yace Allah kai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alladhi huwa qutubul jalalati, wanda shine babban kutubi na jalala. To wannan a ciki akwai wasa da lafazi a irin salo na sufaye, wanda kuma kowa ya sani tafarkin sufanci tafarki ne da aka kirkiro shi bayan shudewar magabata na kwarai, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san shi ba, sahabbansa ma basu san shi ba. Abinda ake rawaitowa na danganta wasu sahabbai zuwa ga sufanci, to wannan idan isnadin ya kubuta daga matsala, to za a ga wata rayuwa ce wacce take asali, ba a buƙatar sai an gina wata makaranta ta musamman da sai ka shige ta sannan za ka sufanta da wannan sifar. Misali, Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi an sifanta shi da yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Wasu ma suna cewa yana da wani ƙaton carbi ne duhu, ala farda cewa haka ne, wanda yana ambaton Allah. To za ka samu inda haka ne, to ba za ka taɓa jin Abu Hurairah Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ambaci Allah a irin sigar da su waɗannan suke ambato ba. Bai taɓa buga kirji ba, bai taɓa yin kiɗa ba, bai taɓa sa waɗansu kaya na daban wanda da su ike bauta wa Allah ba, wanda aka san kowace ɗariƙa ta sufanci tana da nata abin da ta yi fice da shi. Wannan na ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, inda za ka bincika me yake cewa a ambaton Allah, za ka ga wani zikiri ne da dama manzon Allah ya koyar da shi. Ko mu da muke cewa bai halatta a yi wannan abu, wannan tafarkin na sufanci ba, dama ba ma faɗa da irin wannan zikirin. Kuma kai ma da a ce shi kake, ba wanda zai ce maka danni. Yanzu za ka zauna kana ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in, ko sau miliyan za ka yi, wa zai ce maka? Sai dai in ka tozarta wani abin da ya fi wannan zama wajibi, kamar lokacin sallah ya yi sai ka ki tashi kai sallah, kaga anan dole a ce maka danni. Ko kuma kana yi kana idar da sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya da sallah yana yin abubuwa guda 11, wanda kuma duka hadisan da suka zo akan waɗannan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke, kowane hadisi za ka ga yana nuna cewa manzo Allah baya barin wannan abu. Misali, hadisin Sauban wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya idar da sallah, wanda yana cikin Sahih Muslim, ko hadisin Sauban, yana cikin Sunan Abi Dawud, afwan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin istighfari so uku, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, sannan sai ce Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta dhal jalali wal ikram. A riwayar na Aisha a Bukhari da kuma shi kansa Sauban din da ƙarin tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Riwayar na Aisha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya matsawa daga inda yake, sai dai miƙdari ma